kamar wasannin da ake yi na cin kofin zakarun nahirar turai UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan zagaye na 16 a turancin round of 16. Jiya kungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG ta lallasa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na ƙasar Spain da ci da neman buga wasanni a ƙasar Faransa. PSG ta samu nasarar jefa ƙwallon ta na farko ne ta kafar ɗan wasan gabanta Angel Di Maria cikin minti 18 da fara wasan. Yayin da ana cikin minti 40 kafin ta jiya hutun rabin lokaci, Julius Draxler ya jefa ƙwallo ta biyu. Bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ana minti 55, Angel Di Maria ya sake samun nasarar jefa ƙwallo ta uku a ragar ta Barcelona. Ana cikin minti 72 da fara wasan, inda ya rage sauran minti 18 a tashi a wasan. Idan Cavani kuwa ya samu ƙwallonsa ta hudu a ragar Barcelona. Bayan kammala wasan daga ƙarshe, ɗan wasan gaba na kungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG Angel Di Maria ya nuna farin cikinsa da nasarar da ya yi na jefa ƙwallaye har biyu, inda ya nuna ajiyar ne yake murnar cika shekara 29 da haihuwa a duniya. A ɗaya wasan kuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Benfica na ƙasar Portugal ta doke Borussia Dortmund na ƙasar Germany ci 1 mai ban haushi. A ranar Laraba 18 ga watan Maris na shekara 2017 ta dawo cigaba da wasan a matakin zagaye na biyu, inda Barcelona za ta karɓi bakuncin PSG. Barcelona ne tana neman ƙwallo biyar a ragar PSG ba tare da PSG ta zirara mata ƙwallo ko ɗaya ba, don ya ba ta damar zuwa zagayen kusa da na ƙarshe. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Dortmund kuwa za su fafata ne da Benfica a wannan rana, inda a ranar ta Benfica take neman a tashi ko da kunnen doki. Dortmund tana neman ta samu nasarar ƙwallo biyu a raga. A yau kuma za a ci gaba da fafata, inda ƙungiyoyi guda huɗu za su keta raini a tsakanin su. Wasan da za a buga kuwa shi ne kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid na ƙasar Spain za ta fafata da Napoli na ƙasar Italy. Arsenal kuwa na ƙasar Ingila za ta ziyarci kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich na ƙasar Germany da misalin ƙarfe 9 saura kwata na dare a kogon Najeriya. A wasan da za a yi tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid kuwa sai fadar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid din Zinedine Zidane ya ce ɗan wasan gabanta Gareth Bale ba zai samu damar fafatawa a wasan ba. Sakamakon kwanan nan ɗan wasan ya dawo daga jinyan da ya tafi tun a watan Nuwamba na shekara 2016. Zidane ya ce don haka ba zai amfani da ɗan wasan ba. Shi kuwa ɗan wasan tsakiya na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal Mazin ya ce a wasan da za su buga yau da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich sun shirya tsaf tare da ƙwarin gwiwa don ganin sun samu nasara a wasan da za su yi yau ɗin. Inda wanzu ɗin ya buƙaci mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal Arsene Wenger da ya kwantar da hankalinsa bisa cewa wasan da za su yau za su samu nasara. A kwanakin baya ne dai mai horar da kungiyar ta Arsenal Arsene Wenger ya nuna damuwarsa ƙwarai bisa rashin ƙoƙari da wasu ba ya yi a wannan shekara. A nahiyar Afirka kuwa an bayyana sunan tsohon mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta tawagar Super Eagles Samson Siyasiya a cikin jerin sunayen mutane takwas da za a zaɓa a matsayin masu horar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Rwanda. Shi kuwa sabon kocin Super Eagles ɗin Gary Neuhaus ɗan ƙasar Germany ya ba da tabbacin cewa kungiyar Super Eagles ɗin za ta buga wasan sada zumunci har guda biyu, inda za su buga da kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Senegal da kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ghana, inda ya ce za a buga wasan ne a watan Maris mai kamawa na shekara 2017 a can ƙasar Ingila. A wasan da aka fara kuwa na cin kofin gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Hassan ɗan Kwambo na shekara 2017, jiya kungiyar ƙwallon ƙafa ta Doma United ta tashi canjarar zabuti tsakaninta da Bare United na garin Iliri. Wasan ya samu halartar muƙaddashin gwamnan Gombe Musa Tasbiya a madadin gwamnan, inda ake sadar ƙungiyoyi sama da 300 za su fafata daga ƙananan hukumomi 11 da suka fito daga cikin jihar Gombe. A yanzu haka dai ƙungiyoyin sun koma yankin su don ci gaba da fafatawa kafin a zo ga wasan ƙarshe. Huta lafiya.